farkon fara wannan harkar dogaro da ka presidential directives aka bayar shi ya ba da wannan umarnin a wannan lokacin yadda aka ga yadda abubuwa suke tafiya a Najeriya aka tabbatar cewa muddin yadda aka ci gaba da yi ne yayi dalibai wanda gwamnati ba ta iya saman musu sana'o'i ko kuma kamfaninnuka su saman musu sana'o'i saboda tabarbarewar tattalin arzikin Najeriya ya kamata lalle daliban da ake yayewa ya kasance sun fita da sana'a hannu